Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo da na Kenya William Ruto su ne suka shaida yayin da ministar harkokin wajen Ghana Shali Aiko Bucci da sakataren majalisar ministocin harkokin wajen Kenya Dr. Musali Mudavadi suka jagoranci rattaba hannu kan yarjejeniyar diplomasiya fadar shugaban kasa Jubilee House kenan Accra. Haka kuma an rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da suka hada da ilimi, yawon bude ido, hadin gwiwar tsaro, kasuwanci da zuba jari, masana'antu da gudanar da mulki domin karfafa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A wani taron manema labarai na hadin gwiwa, shugaba Akufo-Addo ya ce
trade and economic ties between our two nations have been growing steadily over the year.
Hulɗar kasuwanci da tattalin arziki tana ci gaba da bunƙasa tsakanin ƙasashen Ghana da Kenya, inda ƙasashen biyu ke ƙara fahimtar juna da kuma nuna goyon baya ga juna ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Afirka da Ƙungiyar Ƙasashen Reno Ingila na Commonwealth. Shugaba Ruto a nasa ɓangaren ya bayyana cewa ƴancin zirga-zirgar jama'a tsakanin Ghana da Kenya ya haifar da fa'ida sosai a fannin kasuwanci, zuba jari da kuma yawon bude ido.
In this respect, His Excellency and I noted that trade between Kenya and Ghana is growing.
A dangane da haka ni da mai girma shugaban ƙasa mun lura cewa kasuwanci tsakanin Kenya da Ghana na bunƙasa. Misali a shekarar 2022 kayayyakin da Kenya ta shigo da su Ghana sun kai dalar Amurka miliyan 10.4 kuma an kiyasta kayayyakin da ake shigo da su akan dalar Amurka miliyan 4.8. Mai sharhi kan harkokin siyasar cikin gida da waje Malam Isa Abdulsalam ya yi tsokaci kan wannan alaka da aka dora tsakanin Ghana da Kenya.
Domin ga shugaban kasan Kenya a kasan Ghana ya zo ne bai kara jaddada wannan mu'amalan da ke tsakanin su, kara fara da amfanin nan da ke tsakanin su. Especially lokacin da aka dace za ka kara education ciki, za ka kara farming ciki, za ka kara tourism ciki. Wanda yake dai ba dama ziyara kasace tsakanin Ghana da Kenya, wanga abu zai haifar da amfani mai dimin yawa tsakanin Ghana da Kenya.
Masani kan harkokin kuɗi da kasuwanci Hamza Tijjani ya ce ƙasashen biyu za su amfana ƙwarai ta ɓangaren tattalin arziki.
Ghana da Kenya suna cikin ƙasashe da yake lokacin da aka shigo da cibiya na Africa for Continental Free Trade Area, wato wannan cibiya da take samar da kasuwanci a sauwaki a nahiyar Africa. Wayannan ƙasashe sun karbi wannan abu da hannu bibbiyu, to kuma bayan shi ne kuma suka kara wani yarjejeniya kuma na bunƙasa kasuwanci tsakanin su. Babu shakka wannan zai taimaka musu ƙwarai da gaske. Lokacin da ƙasar Kenya ta fara samar da baturi, kasar Ghana ce kasa na farko da yake ta shigo da shi. Ghana da Kenya za su samu ci gaba musamman bangare na tattalin arziki, sa'annan kuma nahiyar Afirka ma baki daya.
Al'ummar kasashen biyu su ma za su samu alfanu idan an tabbatar da waɗannan yarjejeniyoyi, inji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Isa Merago Jibril Abbas.
Babu shakka al'ummar Ghana za su ci moriyar wannan yarjejeniyoyi, inda 'yan kasuwa za su ci moriyar wannan yarjejeniya a fannin kasuwanci da zuba jari. Haka zalika ɗalibai za su ci amfanin wannan yarjejeniya a fannin waton zurfafa ilimi da kuma waton harkoki na kasa da kasa a fannin cinikayya, inda kasar Ghana da Kenya za su ci moriyar waton AFTA.
A cikin ziyarar shugaba Ruto na kwanaki uku ya bada lecture headquarter AFCFTA, ya ziyarci kabarin tsohon shugaban Ghana Kwame Nkrumah a nan Accra. Haka kuma shugaba Nana Akufo-Addo ya karama shi da babban karamawa mai daraja, wato Companion of the Order of the Star of the Volta. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.